Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 17 ga watan Disamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokacin, ni ce taku Hawawu Abdulkarim Yankwaniya zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. To shirin namu yau zai duba cikakken tarihin mataimakin shugaban kasar Ghana masu jiran gado Professor Nana Opoku Ajimai, abinda ya kama daga jami'ar da ta karantar kuma ta shugabanci da kuma abinda mata 'yan siyasa da mata 'yan kasuwa ke sa ran za su gani daga gare ta. Daga ƙarshe mu kawo Malam Musa Dankwa mu ji hasashe da zai yi akan wannan mataimakiyar shugaban kasa masu jiran gado.
Allah Ubangiji mai iko, rabuwa da duniya zai dole.
A Afirka an samu canjin yanayi mai matukar tasiri a rayuwar mata. Mata waɗanda ba su yarda a kulle su a ɗaki saboda wata al'ada ba. Mata waɗanda ba su yarda an sa musu iyaka ba. Waɗannan matar ba kawai don sun tsallake iyakarsu ba. Suna gina gadoji, suna bude hanya ga waɗanda za su biyo bayansu. Suna kuma tabbatar da cewa ikon sauya al'umma yana hannun waɗanda suke da matukar tunani da masu yunkuri. Mata da suka fito daga ɗakunan tarurruka suna gonaki, daga ajujuwa kuwa suna majalisu. Su ne suke rubuta labarin matan Afirka da matakai masu cike da jarumtaka.
Mai hushi da duniya wawa ne.
Making history is gratifying, but what really matters is not to be the first through the door. What matters is to hold that door open for those behind us.
Yin tarihi abin alfahari ne, amma abin da ya fi muhimmanci shi ne ba kawai ka kasance na farko da ya shiga kofa ba. Abin da ya fi muhimmanci shi ne rike wannan kofar a bude domin waɗanda suke baya su iya su shigo. Abin da ya fi muhimmanci shi ne kirkirar wasu hanyoyi da za su ba wa mutane damar cimma burinsu. Wannan shi ne aikin da ke gabanmu nan zuwa shekara hudu masu zuwa.
That is the work of the next 4 years.
Jawabi kenan na Professor Nana Jane Opoku Ajimai. An haifi Professor Nana Opoku Ajimai a ranar 22 ga watan Nuwamba shekarar 1951 a unguwar da ake kira Komenda da ke cikin yankin Sakiya. Sannan ita malamar jami'a ce kuma 'yar siyasa. Professor Nana Jane Opoku Ajimai fitacciyar malama ce kuma 'yar siyasa daga Ghana. Ita ce mace ta farko da aka taba zaba don ta zama 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa daga babban jam'iyyar siyasa a Ghana, NDC. A matsayin ta na tsohuwar ministan ilimi a shekarar 2013 zuwa shekarar 2017, ta aiwatar da sauye-sauye da suka haɓaka ilimi a kasar, musamman wajen samar da makarantu a yankunan karkara da inganta horar da malamai. A shekarar 2008 ta zama mace ta farko da ta shugabanci jami'ar Cape Coast, wato UCC, abin da ya kara mata suna a bangaren ilimi da shugabanci. Idan ana maganar karatu da nasarori da ta samu a bangaren ilimi kuwa, Professor Opoku Nana Ajiman ta fara karatunta ne a makarantar Anglican Girls Secondary School, sannan ta kammala Wesley Girls High School da ke cikin Cape Coast. Ta samu digirinta na farko a harshen Turanci da Faransanci a Jami'ar Cape Coast, wato UCC. Sannan ta ci gaba da samun digiri na biyu da digiri na uku a York University, Toronto, Canada, inda ta kware a bangaren adabi. Bayan dawowarta daga Canada, ta fara koyarwa a Jami'ar Cape Coast, inda ta zama malamar Turanci kuma ta shahara wajen koyar da adabin Afirka da nazarin jinsi. A shekara 2000 ta zama professor cikakkiya, sannan daga baya ta zama mace ta farko da aka taba nadawa a matsayin mataimakin shugaban jami'a, wato vice chancellor a Ghana. Tana jagorantar UCC daga shekara 2008 zuwa 2012. A lokacin da take shugabantar jami'ar, ta aiwatar da muhimman gyare-gyare da suka shafi inganta tsarin ilimi, gina sabbin gine-ginen jami'a, da kuma karfafa damar mata wajen samun ilimi a matakin jami'a. Ga kaɗan daga cikin bayanan da ta yi a lokacin da hukumar zaɓen ƙasar Ghana ta ayyana su a matsayin waɗanda suka lashe zaɓen da aka gudanar a ranar 7 ga watan Disamba shekara 2024.
What an interesting journey it has been. And you know, nobody sets out on a journey by herself or even by himself.
Abin mamaki ne sosai yadda tafiyar nan ta kasance. Kuma kun sani, babu wanda zai fara tafiya shi kaɗai ko ita kaɗai. Tafiya ce mai matukar ban sha'awa, kuma ina so in gode muku duka. Ga waɗanda suke nan da waɗanda ma ba su iso nan tukunna, ina so in gode muku duka don kyawawan fatanku, don addu'o'inku, don gudunmuwarku ta hanyoyi daban-daban, da kuma don kawo mu duka zuwa wannan matsayin. Abinda kawai nake so in faɗi shi ne, na gode sosai, na gode ƙwarai da abinda kuka yi. Kamar yadda shugabanni suka ce, siyasa ya ƙare. Aiki da muka sa a gaba ya kusa farawa, kuma yayin da muke tafiya tare dole ne mu ci gaba tare.
Again, I want to thank you. I know this is a big responsibility.
Na san wannan babban dawainiya ne, kuma bana nufin tafiyan nan ta kasance ni kadai. Kun zama wani bangare a cikin ta duka. Jam'iyyar NDC jam'iyya ce da ke hada kowa da kowa, kuma muna nuna hakan ne ta hanyoyi daban-daban. Aikin da ya dace da ni shi ne na bude kofa, amma aikin bai tsaya nan ba. A zahiri yanzu ne ma aikin yake farawa. Zan rike wannan kofar a bude. Hanyar da aka bude kofar, haka za a bi hanyar a rike kofar a bude, don wasu su yi sha'awar shiga ta wannan kofar. Shi ne abin da nake nufi. Wannan ba matsayi ne don tallata kai ba, matsayi ne da ke baiwa wasu damar yin amfani da kansu. Wannan ƙasa ba za ta ginu da wani bangare na ajanda kawai ba. Sun sani sosai, kuma yana nan a fili irin rawar da muke takawa. Kuma mun amince a matsayin mu na NDC. Ina ƙara gode muku, ina dogara gare ku duka cewa duk za ku biyo baya, za ku yi aiki tukuru a wurare da kuke. Kuma a ƙarshe za mu fara, za mu sa farin ciki a fuskokin waɗanda ba su da daman samun ci gaba ko kuma ba su samu cikakkiyar wani nasara. Ina sake gode muku har so da yawa, kuma ina addu'a Allah ya albarkaci ƙasarmu, ya albarkaci 'ya'yanmu.
I wish blessings on our country, I wish blessings on our children.
Bangaren rayuwarta da kanta kuwa, an haifi Professor Nana Jane Opoku Ajiman a wani gari da ake kira Komenda, wata karamar unguwa a yankin tsakiyar Ghana. Rayuwarta ta karkata ne. Ta auri mijinta mai suna Mr. Bedu Opoku Ajiman, kuma suna da 'ya'ya uku. Duk da kasancewarta shugaba mai nasara, tana nuna matukar sadaukarwa wajen kula da iyalai da kuma taimakawa al'umma. To, yanzu mun samu ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibai a jami'ar UCC, wadda ita har yanzu ma tana gudanar da aikinta a wannan jami'ar, domin mu ji ainihin yadda mataimakin shugabar ƙasa masu jiran gado Professor Nana Jane Opoku Ajiman ta yi mu'amalarta da mata da irin gudunmuwar da ta bai wa mata a lokacin da take shugabancin wannan jami'ar.
Sunana Sana Ahmed, ni staff ne daga University of Cape Coast, kuma a former student daga University of Cape Coast. Kafin na start aiki daga University of Cape Coast 2000, in the year 10th October 2000.
To shekara 24 kenan da kike aiki a wannan jami'ar.
Na ni da ta mu ido da ido. That was in 2009. The don contest 10 secretary daga C Poly. That is Cape Coast Technical University. Amma da ne aka je Cape Coast Polytechnic. She aka da ni da ita na jawurinta. She na fira da ita. She was one of my sponsors. Ba ni kade ba. All the 10 executives in the that particular year ko contest election. Ita ta sponsor mu. Because Amber Mungani kama she was a kid.
Amber kusan kama ita mai taimakon jama'a ne she sa kuma ka tafi duk wanda kuka saya takara wannan jami'a wannan lokacin ita ne ta taimaka muku ko ba
ya kure ita ta tanye mu ta tanye mu logistics kudi da muka contest election various on that particular year 2009 the whole thing in the whole university and technical university in the Cape Coast na mu muka samu da highest
ku da ta taimaka wannan matan ku kuka fi samun nasara ku kuka fi samun jama'a
data na an yi ta vice chancellor of university of Cape Coast
kina ganin ta mace ne mai kwazo himma wurin taimaka wa jama'a
tana da ban sai da dai speaking Hausa ba amma na saka ma she has a good listening here
tana sauraron jama'a
kama in kai ya kai kusa da ita ka explain proposal ka ko abin da ke game da ita ka gwada mata ta san kama abin ya tamake ki as individual kuma ya tamake individuals ne ke karkashin ki ta duba abin nan in kiki kai ya yi miki ko mutane ke tare da ki kuma su ma ya yi musu ta sa hannu in ba ta da iko wannan kuma ta direct in ki take gan wani kaza me shi ya tamake ki she sa NDC ba su yi mistake ba inda suka appoint ta as vice presidential candidate mana san kuma da ita nan ta tamake matan Ghana
me kike hasashen za ta yi
oh ni na san kuma gare ta proposal of human development bank na namatan na ita ta kawo wana san kuma
ta kirkiro wani banki na taimakawa mata kadai a Ghana
mata kadai a Ghana mata kuma da suke da yin musu wani abu da zai taimake su ita make muta wana san kuma ta championship kuma tana da very good human relation kana tare da ita baka samu wani matsala she da ke da ka san kuma kana da wani abu da dey impact ke and the community kanka kawo ta kama maka
to ya rayuwanta a jami'a an taba samun ta da wani dan tangarda haka ba ta da wani jinsin haka da ta fuskanci a school
beginning na ake saka man inda aka san kama ya zama da man aikin maza in na mace dai fita da kanshi duka akwai question mark that before appointed as vice chancellor na maganganu ya fito da yawa amma at the end of the day an zo an gane kamar mutanen da ke suka sai da ita nan duka ta stand out
kamar ita da maza sun saya a wannan lokacin
iya kuri ita ta stand out she sai aka ba ta da aka ba ta during administration ta ya baba da yawa har yau University of Cape Coast muna jin dani gare da ita ma ta fita the next pro vice chancellor da muka samu na mace ne yanzu da muke magana kuma pro vice chancellor da ke kai na mace she ta pave way ta break wannan
jin ba da hanya
aha ta ba da hanya ya ba yanzu matan da ke University of Cape Coast na suna ya su fita wani abu ne su musu contest
sosai akwai karin bayani da zaki kanta da wanda kowa bai sani ba ke kadai kika sani saboda kin aiki da ita
abin da ke cikin ne kowa na da perception gare da ita amma yanzu da nake ma ko na ba kin dan banta yanzu gano kika call dan bata doki ba da dare around 8:39 ta call ki ce oh wani na ga miss call na ya kuke ni wane ne
nagode sosai to yanzu mu duba rawar da ta taka kan ilimi lokacin da take rike da mukamin ministan ilimi amma sai ta na ministan ilimi daga shekara 2013 zuwa shekara 2017 karkashin gwamnatin tsohon shugaba John Dramani Mahama wadda yanzu haka yake jiran gado Professor Opoku Ajman ta yi kokari wajen sauya tsarin ilimi a kasar Ghana manyan nasarorin ta sun hada da samar da makarantun secondary ta jagoranci gina sama da makarantu 100 a yankunan karkara don baiwa dalibai damar shiga secondary ta inganta tsarin horar da malama tare da samar da hanyoyi na ci gaba da kwarewar su ta mai da hankali kan ilmantar da yara mata a fannin kimiyya fasaha da injiniyanci lokacin da aka zabe ta a shekara 2022 a matsayin yar takarar mataimakiyar shugaban kasa karkashin jam'iyyar NDC wadda suke jiran gado. Ta kafa tarihi a Ghana da kuma yanki na Afirka. Ta kasance abin kwatance ga matasa da mata da suke da burin shiga shugabanci. Professor Nana Opoku Ajimai, duk da kasancewarta a fagen ilimi da siyasa, ta shahara wajen kare haƙƙin mata da matasa. Ta gudanar da tarurruka da yin jawabi kan muhimmancin ilimi da shugabanci ga mata. Tana mai jaddada cewa mata za su iya cimma komai idan aka ba su dama da goyon baya. Hakanan ta kasance mai tallafawa matasa da su ɗauki karatu a matsayin hanya mafi inganci don samun ci gaba a rayuwarsu.
Rana mai raba magowa aiki idan ta fito gari ya waye. Mai wuji da duniya wawa ne, wawa bai san Allah garbo ba, ya birai ya bata.
Hajiya Fati memba ce a babban jam'iyya mai jiran gado, wato jam'iyyar NDC. Ta bayyana dalilin da yasa jam'iyyar NDC ta zaɓi mace a matsayin mataimakiyanta.
Sunana Hajiya Fati, constituency executive member, East Ayawaso, National Democratic Congress into full, so into bracket NDC. Na farko muna ma Allah dubun godiya, mun roƙo Allah Allah ya bamu nasara, shi ya bamu nasara mafi da abin da muke tsammani. Isa ba abin da damu ce, shede mu ce alhamdulillah. Na biyu kuma muna gode ma John Dramani Mahama, da yau in the history of Ghana ya cire first female as a vice president, bai taba haku ba, shekan partin NDC daga Ghana. Yau John Mahama ya duba NDC da muke NDC, hidima NDC duka mata ne. Kika duba zaman gan da kanshi, 100% ki samu 90% mata, 10% maza. Yau me dai ma mata NDC na damu ce alhamdulillah. Baya duba ya duba ya ce, to na ba ku running mate. Running mate nga na ba ku tattanye NDC. Kan wani hanya, yau mata ke gajiya. Mace ba ta yi dafuwa ba, miji bai ci. Mace ba ta yi dafuwa ba, yara ba su ci. Kuma matan gajiya mu kuma shan mu je muna neman loan. Yau ka ga mace tana neman 1000 loan. Sha ce mata ta kawo wani takarda. Na take da takarda. Wani banki ma sai ce, to in kana da abin hannu ko zinare ka kawo. In bai suna da wani aje neme loan. Bai da shi, sai John Dramani Mahama ya ce, mace da na ba kwasa running mate na, da in Allah ya yarda ta zama vice, da Allah ya yarda ta zama vice. Abin da nake son dai ni shine women in banking. Women in banking nan dai taimake mata ne duka. Na zango muke kira su soyayya fund. Women in banking, yau in ka taka karbi loan, in kana neman loan ka apply, kana neman 1000 Ghana. 1000 Ghana da ka ba wani interest.
Kana neman $100.
At the end of the day, kai dai ka make sure ka biya. Ka biya da mu kake biya, aka kuma ke doka ba wani. Amma kara interest la la la. Jan mama ya ba mace saboda mace ta tanye mu. It's a first thing abin da za ta yi ma NDC kenan. Women in banking, mu duka mu ci amfani. It's a loan da za ka karbi. Wani ma ce ka ta garan gida, wani ya cire abin kunni, wani ya cire abin wuya, saboda yana neman loan. Ya duba dangi ya dai yo women in bank ya zo dai fa bu mu da ku duka in kai ka karbi 2000 ka use 2000 at the end of the day kai da wani ba ku da interest isa kan wanga mu abu ma alhamdulillah alhamdulillah
to a Ghana dai mata ne suka fi yawa a kasuwanni da yin ma kasuwanci to su ma sun yi kira ga zababbiyar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar NDC da ta maida hankali kansu.
Ya sunanki?
Sunana Maryam.
Me yake sayarwa?
Ina sayar da kayan spices da sobo. Yanzu haka tunda dai Allah ya sa an yayin zabe an cire ta, ta zo lafiya, mu mata abin da muke so ne garin mu masu kasuwanci ne. Kan shanin kawo kayan da mata ke kawo wani kasuwanci, ta duba mu da kan hanyar shi, a duba a rarrage muna mu samu muma muka sa cinikin mu muma mu samu ana sai, ta duba mu muma mata wannan hanya.
Na maji a ke fata sunan
Zaliya.
Me yake sayarwa?
Ina sayar da kakadro busheshe tankwa garlic local one.
Kotoku kina kawo daga kasashe?
Ana kawowa ne she in sai da sanin kare she biya.
Kuma ke kin jima Ghana ko ba haka ba? kinga shugabanni da dama to ga karin farko mace ta zo kuma dukkan magungunan da take fadi tana magana ne kan za ta zo ta taimaka mata da matasa ke anaki tunanin kina ganin wani abu ya kamata ta hankalinta ya tafi kai sosai
yan kasuwa tabbari hankalinta ya zo kan mata yan kasuwa yan sana'a yanda kayan ke tafiya da yan miya muna sai shi lokacin don mama muna sai yan miya muna sai yan miya na
1220
haka muke sai yanzu muna sai yan miya ina so hankalin matan nan ta duba mata da kyau masu sana'a yan kasuwa in yan kasuwa suka ji dadi wallahi ta ji dadi idan yan kasuwa suka ji dadi ina ta ma she mu koma India kenan domin India mace ta taba zama zamu zama garin zai zama mace kuma ta zauna kan sarauta amma in bata kula da mata ba ta samu matsala domin kayan na da tsada yan miya muna sai shi 120 yanzu yan miya 2,200,000 shi ne nake so ya duba mata don gaskiya garin ga mata ke kula da yara me shi ya samu ya ci ya sayar ya biya wanda ya saura ya duba yaran shi da shi
gana
mata ke duban maza mata ga maza ga yaran su gana dai mata suke duban yaran su da mazan su
anan
ga nan ga
to mata sun fi yawa
maza kokari mata barin tashi sun fi maza kokari shi yasa muna so hankalinta ya koma kan mata mata masu sana'a in kuma ta bi wani kudi ne dan kadan kadan ta bamu mu kara mu yi aiki da shi mu ta jin dadi
ita ko malama Rukayya mai wakiltar ko kuma mu ce mai unguwa mai jagorantar al'umma a unguwa a hukumance ta bayyana yadda cire mace a matsayin mataimakiyar shugaba zai tasiri a rayuwar mata sannan ta ba da shawarwari
sunana Rukayya Silia So Yusuf assembly member for Nima East Electoral Area
a matsayin ki na mace me kike son mataimakin shugaban kasa ta miki wanda ake dabdaran sarwa
to farko muna yi mata barka da zuwa kamar yanda president mama idara ta mu mata ibari yau mata muna happy yanda ya bata as vice shugaban kasa ya gwada kamar mata yau muna ciki wanda za doki shawaran gari da mu da ana gan mace sai dai kitchen mace ba ta ta take decision ina miji magana finally ne amma yau shugaban kasa ya bar matan Ghana mun ji dadi sosai ya gwada muna kaman muna da impact cikin garin nan yau in aka zama table in za doki shawara mata voice muna ciki yau da ta zama mace muna da zuwanta muna so ta take make mata sosai especially matasa wanda suke cikin education a duba yanda za ta ni education su je gaba muna da single parents da ba su afford a duba yaran mata education su yau wanda suka drop out from school muna so as mace ita ta san problems da yawa a taimake su su koyi aikin hannu yo aiki annu ko na kabi da shi ka ci abinci kamar hairdressing kamar koyen dunki kamar makeups ezuko carpentry ma mace na ya ta koyi ta ci abinci da shi don yon kana da aikin annu ko ina kabi ka ci abinci da shi muna rokon ta kuma iyaye mu da yau suke cikin garin yau capital ya zama musu problem kamar yanda shugaban kasa John Dramani Mahama kunna yake muna fariya da shi yanda ya tuna da mata ikawo women banking a bada kuɗi mata su yi aiki da shi muna yi manana jin magana kara manta da mata baya in aka zo matan kasuwa yan business at least a tuna da su ayi a ba su wanga kuɗi su yi aiki da shi yau gida ya zaunu a samu bright future cikin zangoninmu ko cikin garinmu yau in ka duba cikin gida babaninmu kade ba su yawa she da iyayenmu mata kaninmu mata yayaninmu mata duka za kawo taimako sannan mu samu bright future sannan samu concrete family sannan family yayi sai ya kan kafan shi isa muna rokon ta in wannan kudi ya zo ta sai kan kafanta as mace an zabe ta ni ta saya matsayin matan Ghana duka yau mata mu yi proud da ita kamar zamaninta yau mata mun san kamar yes mu ma muna cikin gari isa kata juye muna baya muna rokunta ta sai kan kafanta mu kuma mata mu yi proud da ita da ta zo vice yanda yau mata muka je gaba cikin kowane lamari as mace mata dewa na soro contest muna so ta encourage mata ko wani position da mami dize sai mace ta ita saya ta ba mu wani encouragement mu yi put muna muna saya muna contest election position ba only for mazan kadeba mace na the right to contest ko wani position da take so yo ita ma big example ni for ko wani mace da ke cikin Ghana isa ta ba mu wani encouragement mata mama mu yau sai kan kafa mu musan kaman mu kuma mata muna part in decision taking cikin garin mu na Ghana
mata ɗan siyasa kuma ba a bar su a baya ba sun fito sun bayyana irin nasu jin dadi da suka yi don ganin cewa an cire mace a matsayin mataimakin shugaban kasa karon farko a Ghana
da sunana Jumai Halifan na nima kusun tulai amma for now na zama yar siyasa to ina mata dai fata alkhairin kuma abin da nake da shi da dan ce ne mu dai mun yadda da ita mun yadda kaman abin da ta ce muna za ta yi nan ta yadda yi ce sa ba wani abu da yawa bane mu dai muna so ne ta taimaki mata saboda yau mata kirke da gida mace ta samu aiki tana yi gida na dadi ehe shi sa abin da damu mu ce mata ta yankuri ta waiwaya ta duba mata don yaran mata na zube ba aiki kin gani ko inde mace na aiki gida na dadi gida na kyau shi sa mu abin da damu mu promises din da ta yi ma matan nan Allah ya bi bayan ta ta yi taimuna abinda tace za ta taimuna kuma mun san da ikon Allah ta ya taimuna
sunana Jumai amma sura da kowa sani atafu ne na me ni kuma branch organizer nana siyasanta alhamdulillah don tazo ta tanye mata ne tazo ta tanye mata kuma ba ta ba samu irin ta ba mata ma end this kokari mara ta tanye mata ganes al mata tanye maza kuma abinda nake so ta yi ne mata muna da ban tausayi kamar yadda tace da ta tanye matan ga sai kokar ka ta saba muna alkawari ta tanye mata ko da kudi kadan 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 mata ba kowa inde kaya business ba sai kudi da yawa ba kadan da ba kan na kaya kai shi kadan kadan yayi yawa
to yanzu kuma muna tare da shugaban Global Info Analytics kuma Malam Musa Dankwa mai hasashe da sharhi akan lamuran siyasa
barka da barkanka da shigowa wannan shirin
barka kare
dan Allah zan suka gabatar min da kanka
okay sunana Musa Dankwa ni ne CEO of Global Info Analytics
menene global
wannan Global Info company ne da suke shining brinkice shining siyasa da tijariya sannan kuma da kasuwanci da sai da sayarwa
wannan zaben da aka yi don Dramani Mahama shine yayi nasara mataimakin sa kuma mace ce kana ganin zuwan tan nan ya iya kawo wani ci gaba a rayuwar tattalin arzikin mata ɗan kasuwa matasa
ina ga alama kamar na ya kawo ci gaba cikin shanin al'amarin mata da kan nemin mata da suke cikin matasa da suke aikin annonsu in ka duba wai aikin mata shi mata sannan kuma indai uwar ko mata na cikin position da yake da influential suna su push agenda mata na imani kaman ta kawo bambanci cikin rayin shanin mata garin in ka duba ta yi batun gender equality abin yana za yi mata kuma karare na su wurin aiki ya ba su haƙƙin da ya kamata sannan kuma ta yi batun shanin women's bank bankin da dai duba shanin mata wanga babai biyun ga is very important al-muhimmun ne cikin cigaban gari
to na gane dai mata suke rike da kasuwanci ko ba haka ba kai da kanka ka ce kana hasashe ko kana sharhi kan kasuwanci kana ganin mata za su yi su bada gudunmuwa cikin tattalin arzikin Ghana
ina gan haka because in ka duba even duniya nan companies da ke kokarin duniya ga wannan suke da mata cikin board su fi kokarin su fi wannan suke da masu zalla so akwai alama kamar indai mata na cikin abu ina zuwa gaba
yanzu me zamu saran zamu gani tunda ka zama mai sharhi ko ince bincike kan duk wani abin da ya shafi siyasa wani abu kake tunanin Ghana za ta expect take jira za ta gani cikin wannan lamarin siyasa
ina ga kamar indai gwamnatin da ke zuwa ta sa kokarin cikin shanin mata a duba cikin shanin aikin mata bankin su financing su sannan kuma ababin da ke sa mata ba samu cigaba cikin aikin su an yi an ci cire wannan ababin hanyar insha Allah damu gan cigaban mata yafi yanda muka samani
nagode kwarai
To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin bakin namu na yau da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti wato Jubilee Discussion da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Yau ya ra suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.